Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci gaba da karatun littafin al-akhbari ko kuma matnul akhbari a darasin mu na 15 a wannan rana ta asabar 23 ga watan Sha'ban hijira 1446. Ina jin mun kammala bayani akan tsalki. Za mu tashi a lokutan sallahu. Gamale ce faslun fil awqati. Wannan wani fasli ne da zai bayani akan abin da ya shafi lokutan sallah. Tunda an riga an gama tsalki, sai yanzu ba abin da ya rage kuma sai sallah. To al-awqatu jam'u waqatin ne. Jam'i ne na al-waqat. Al-waqat mufradi. Al-awqat jam'u qilla ne. Abin da yake farawa galiban daga 3 zuwa 9 ko 10. To saboda koda tsalki ya samu, to dole kuma sai an yi la'akari da lokacin da za a yi sallah din. Shi yasa ya fara gabatar da lokacin kamin ma yayi bayanin komai a cikin sallah. Saboda in kai sallah lokacin ta bai yi ba, bata yi ba. Haka kuma in kai ta lokacin ta ya wuce kuma bata yi ba. To shi yasa malamai suka yi sabani. Shin lokacin sallah fardu ainin ne ko fardu kifaya ne? Wasu ce fardu kifaya ne. In wani ya sani, to sauran sai su yi ta kalidanci gare shi ya dauke musu. Wasu kuma suka ce a'a, wanda shine zance wanda yafi karfi, lokacin sallah fardu ainin ne akan duk wani mukallafi. Sai dai wanda yake da lalura kamar ta makanta haka, shi makaho an masa uzuri, shi zai iya ta kalidanci ga wanda yake mai gani. Amma kana gani lafiyar kalo kuma kana mukallafi, to sanin lokutan sallolin nan guda biyar wajibi ne. In yanzan sallah ɗaya ta haka baka san lokutan ba a wurinsu, to sunanka mai saban Allah. Da sallar ta ka ta yi. Ina fatar mun gane. To wannan shi ne zance mafi ƙarfi a wurin malamai. Saboda haka dole ne, ba wai ladan kawai ko liman, shi dai an ka ɗora wa sanin lokaci ba, a hadda kai ma mu. Kai ma mu wajibi ne, saboda akwai sadda sallar za ta kama ka kai kadai, ko kuma sadda limancin zai dawo gare ka. Ko sadda ladancin zai dawo gare ka, ko za a yi ma fatawa. Sannan akwai wasu da a ƙasa gare ka, kamar iyalinka da kake kula da su. To nauyinsu yana kan ka sanar da su ga lokacin azhar, ga lokacin la'asar, magharib, isha, suba. Kaga ba limamin unguwarka zai zo ya sanar da su ba. To shi yasa cewa wajibi ne akan kowa shi yafi. To al-waqatul mukhtaru liz-zuhri min zawali ash-shamsi ila akhir al-qamati al-ula. A wata nuskan ana sa al-ula, wata nuskan kuma ila akhir al-qamati. To lokaci al-mukhtaru sun ce al-waqatu summi al-waqatu waqatan saboda kayyade shi da ake yi. Daga kaza zuwa kaza shi ne lokacin kaza. To lokaci lizuhuri ga sallah a zuhur al-mukhtaru, amma ha lokaci wanda yake mukhtari abin zabi, sun ce an kira shi da al-mukhtaru saboda an ba musulmi dama ya aikatar da sallah a cikin kowane yanki daga cikinsa. sawa'un farkon muhtari ko tsakiyar muhtari ko ƙarshen sa. To shi yasa aka kira shi da al-muhtar. Saboda haka farkon shigan lokacin sallah, farkon shigan sa, to sai suka ce ba dole ne kai sallah a wannan lokacin ba. A farkon muhtari kenan. Kana da zabi ka jinkirta zuwa tsakiyar sa. Kana da zabi ma ka jinkirta zuwa ƙarshen sa. Abinda abba ka da dama wanda zaka samu zunubi akan sa shine muhtarin ya zama ya fita gaba daya. Kamar yadda za a yi bayani. To na azhar ya fara da azhar saboda dalilai guda biyu. Sun ce dalilin farko mala'ika Jibril safiyan daren Isra'i da aka yi da annabi, san bayan annabi ya je ya karɓi sallah, to wansa haƙi sai Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya koyar da sallah din nan a aikace ya koya wa annabi tare da kuma lokutanta. To an ce sallah azhar ya fara yi, to shi yasa ta zama sallah ta farko kenan. To shi yasa aka fara. Na biyu kuma saboda lokacin azhar din yana da iskali, yana da matsaloli, to shi yasa ya fara bayanin sa. Yace min zawali shamsi yana farawa daga karkatawar rana, kololon rana daga tsakiyar sama, ila akhiril qamatul ula, har zuwa ƙarshen qama ta farko. Idan an ce alqama shine ana nufin inuwar komai ta zama daidai tsayinsa, shi ake nufi da qama. Qamatu kulli shay'in suna cewa zillu zatihi. Abinda ake nufi da qama na kowane irin abu, dan adam ne, dutsi ne, itaciya ce, bishiya kenan, to inuwa sa ta zama daidai tsayinsa ta ake kira qama. Amma in inuwa bata kai tsayinka ba, to ba a kiranta qama. An gane? Ba a kiranta qama. To qama din nan kashi biyu ce, akwai al'ula akwai as-saniya. Da zaran inuwa ka ta kai tsayinka, to shi ake kira da alqamatul ula. In ta ci gaba da tafiya ita inuwar, tannin kaka sau biyu, an gane? Yawwa. To inuwar da ta karu daga wadda a daidai tsayinka, to ita ake kira da alqamatus saniya. To muna da alqamatul ula, muna da as-saniya. To ita sallar azhar tana farawa ne daga karkatawar rana. Idan rana za ta fito ko ta fito, to inuwa tana ci gaba da raguwa ta kowane irin halitta. Inda yana da zati, to inuwa sa raguwa take yi. Kamar yanzu za ka ga inuwa raguwa take yi, gwargwadon raguwa ta gwargwadon gangarowar rana. To haka za ta kai sai lokacin da kololon rana ya kai tsakiya. To idan ya kai tsakiya, inuwar za ta yi tsaye tsaf, ba ta raguwa ba ta karuwa. To wannan ita inuwar da ba ta raguwa ba ta karuwa ita ake kira zillu zawali. Ita ake kira da nisfun nahari, kuma shi ake kira da waqatul listiwa'i. To wannan duk ba lokacin azhar bane. Tana karkatawa daga tsakiyar, to inuwa ita kuma za ta ci gaba da girma, tana ƙari. To tana gurgusawa ita ranar, to azhar ta shiga. Azhar ta shiga. To shi yasa yace daga farkon inuwar mutum, daga farkon tsayin inuwar mutum, to daga wannan daga lokacin karkatawar rana afwan har zuwa akai ƙarshen qama, shine inuwar ka ta zama daidai tsayinka. Za ka ga in rana ta yi zawali, inuwar ba ta kai ka tsayi ba. Ka zatinka ya fita mi? Ya fita tsawo ko? Yawwa. to lokacin zai ci gaba da tafiya zai ci gabada tafiya na azhar kenan mukhtari har sai lokacin da inuwarka ta kai daidai da tsayinka da zaka auna da tsayinka da tsayin inuwarka zaka ga sun zama daidai to duk lokacin azhar ne duk lokacin azhar ne a gane yawa su malikiya a wurin su da wanda yayi sallah farkon zawalin da wanda yayi sallah azhar farkon zawali da wanda yayi ita azhar din karshen muhtarin daidai tsayin inuwa da zatin halitta duk ladan su daya kuma dukkanin su sun yi azhar sun yi ada'i kuma sun yi a cikin lokacin ta babu wani sabani ashe kaga farkon shigan sallah lokacin sallah a tashi ayi sallah a gaggauta wannan babe ne na gaggawa zuwa alkhairi ba babe ne na wajibci ba misali in mun ce rana tana zawali kila karfe 1 to ba dole sai kai sallah azhar karfe 1 din nan ba in inuwa ka kila zai kai kamar a ce kila karfe 3 lokacin inuwa ka ta kai daidai tsayinka to kana da damar ka bar azhar din sai karfe 3 kai a musulunci ba kai laifi ba sai dai in kana rayuwa cikin mutanen da ba su yi karatu ba to kaga kar ka zo musu da wani abu da za su tuhume ka sai kai sallah lokacin da kaga suna bi saboda jahili yana da wuya sha'ani yana da matsala abinda ba laifi ba shi sai ya maida shi laifi to shine matsala to wannan shine mukhtari na ainihin wato sallah azhar saboda haka seminar da aka taba yi ina ganin shekara 2 ko kai takarda da suka ban dama na rubuta ko mun karantar da ita ina ganin har a group an rubuta yawa to can za ku samu cikakken bayani akan abin da ya shafi musamman shi zawali daga lokacin da ake samun zawali da abin nan kai zillu zawali da inda ba a samun ta to takardar nan a group da kuma darussan da muka yi duka to shine ilal firari ko wal mukhtaru lil asr zababben lokaci ga sallar la'asar min alqamati shi kuma yana farawa ne min alqamatul ula daga qamacin ta farko da an ka gama magana ilal lisfirari har zuwa rana ta yi fatsa-fatsa ta danyi jajaja haka ba sosai ba ta yadda launin ta zaka ga yana bugun gina da itatuwa da sauransu to wannan shine zababben lokaci ga la'asar ma'ana daidai lokacin da ka auna inuwarka ta kai tsayinka amma sai ka fidda waccan zillu zawali da muka yi magana akan ta wanda muka ce in rana ta zo tsakiya ba ta rabuwa ba ta karuwa ba ta raguwa ko yawa rana za ta danyi wasu yan sakanni wasu ce time din bai da tsawo sosai kadan ne jiddan sosai rana tana zuwa tsakiya za ta danyi tsaye tsaf ba ta tafiya to can kuma sai ta dan gangaro yamma to lokacin da ta yi tsaye tsaf din nan to wannan inuwa din sai ka cire ta in ka zo wajen aunawa kenan zaka kimanta tsawanta a wannan lokaci in rana ta zo tsakiya sai ka fita sai ka auna wannan inuwa din sai ka koma gefe in rana ta yi zawali to shi kenan tana yin zawali sai ka zo sai ka cire wannan inuwar da ka auna to abin da ya karu shine azhar har zuwa wannan karin ya kai daidai tsayinka bayan cire wancan to shine karshen muhtari na sallar azhar wanda in kun samu wancan takarda don mun yi wannan bayani na'am ya danganta duk mun yi wannan bayani a karatu akwai lokacin da take shige akwai lokacin da kuma zaka ganta a gefe tunda akwai sanda inuwan mutum tana bangaren damansa akwai sanda tana bangaren hagu-hagunsa abin nan zamu ce arewa maso yamma akwai sanda kuma inuwa za ta zama kudu maso yamma akwai sanda kuma inuwar za ta zama tsakiya to sanda inuwar take tsakiya lokacin zaka ga inuwar ta shige zaka ga ta shige gaba daya amma in tana kudu maso yamma ba ta shigewa cikin jikinka zaka ga tana gefe ne tana gefe ne ta dan karkato kamar ta yi gabas sannan kuma kamar ta yi arewa na fatar an gane yau to ya danganta daga yanayin da ake ciki kanin lokacin zafi ko sanyi ko damana to inuwar ta kan canza sannan akwai lokacin da kuma ba za ka ga inuwar ba ba zillu zawal akwai waɗannan watanni duk mun yi bayaninsu wata da kaza babu zillu zawal kana dubawa rana ta abin nan kawai za ka yi sallah saboda mu nan gare mu ba mu da zillu zawali ina fatar an gane to lokaci yana da wahalar kiyayewa shi na wasu alistiwa waqatul listiwa saboda tsayin da ranar za ta yi lokaci ne takaitacce sosai yan sakanni ne bai ma kai mintuna ba to kaga yana da wahalar kiyayewa tayyana da halin kiyayewa wa daruri yuhuma ila al-gurubi to lokacin darurin azhar da al-asr shine zuwa faduwar rana ma'ana ita azhar darurin ta yana farawa a farkon mukhtari na al-asr tunda yace idan inuwar ka ta kai daidai tsayin ka bayan cire zillu zawal in akwai ta to mukhtarin azhar ya kare sannan mukhtarin al-asr ya shigo na fatar an gane to daga lokacin da mukhtarin al-asr ya fara shi kuma daruri na azhar ya fara haka za su ci gaba da tafiya ga mukhtarin al-asr ga darurin azhar an gane to haka za su ci gaba da tafiya haka za su ci gaba da tafiya ita kuma la'asar kamar yadda zai ambata larurin ta yana farawa zuwa kamar yadda ya fada a baya ilal lisfirar an gane yawa daga rana ta fara fatsa-fatsa ma'ana kaji ta ba ta da zafi kuma kaga launin ta ya canza to shine alisfirar to daga lokacin darurin la'asar shi kuma ya kama to lokacin darurin azhar shi kuma zai hadu da la'asar sai su ci gaba da tafiya su ci gaba da tafiya har zuwa faduwar rana to yadda abin yake kenan to saboda haka shi yasa ba za a ce mutun lokacin sallah ya wuce ba na azhar ko al-asr sai in yayi su ne bayan faduwar rana da za ka yi azhar misali lokacin al-isfirar to sai a ce kai zunubi saboda kayi ta cikin darurinta don abin da yasa aka kira shi da lokaci na daruri saboda akwai waɗanda shari'a tawa uzuri saboda darura su yi sallah a wannan lokaci kamar musulmi kafiri wanda ya musulunta kaga ana buƙatar ya yi wanka ko yawa to idan wankansa zai bayu zuwa ga mukhtarin azhar ya fita shari'a ta mai uzuri yaje wankansa in ya gama ko da mukhtarin azhar ya fita yayi sallar sa a babin uzuri haka wanda ya manta da sallah bai tuna ba bai yi azhar ba sai da lokacin al-asr ya shigo to shari'a ta mai uzuri sanda ya tuna yayi ta yawa haka wanda ya bacci to shi yasa aka kira shi da lokaci na daruri saboda na masu larura ne amma kai wanda Allah ya lo baka da larura to idan ka jinkirta azhar ka shigo da ita cikin darurinta ko la'asar da sauran salloli cikin darurin su to kai zunubi kai zunubi kan gane ko san daga wannan malamai suka yi sabani shin muhtarin azhar da la'asar suna ishtiraki suna haduwa ko ba su haduwa wasu malamai suka ce suna haduwa a farko yawa saboda haka lokacin da azhar ta kai karshe to lokacin ne kuma la'asar ta fara lokacin la'asar ta fara eh an gane a lokacin da zaka yi la'asar zaka yi azhar kuma kai la'asar kuma kowace kai ta cikin lokacinta kowace kai ta cikin lokacinta wasu kuma suka ce a'a suna haduwa ne a farkon muhtari na la'asar eh to bisa ga wanga kauli shi kuma da zaka yi azhar a farkon muhtarin la'asar ba kai laifi ba yawa saboda shi lokacin muhtari na azhar ya miƙe ya shigo har cikin muhtari na la'asar din a wannan kauli a wannan zance nasu bisa eh bisa ga wannan to kaga su masu wannan ra'ayin kina in kai la'asar a far a ƙarshen muhtarin azhar la'asar dinka ba ta yi ba an gane yawa waɗanda suka ce a muhtarin na la'asar na azhar sai ya shigo cikin muhtari na farkon ita la'asar to anan baka da damar kai la'asar a far a ƙarshen muhtari na azhar dole sai ka bari ya fita gaba daya muhtarin azhar din an shigo alqamatu saniya misali lokacin da inuwa ka ta kai daidai tsayin ka bayan cin ruzullin zawali an gane to ka shigo ƙarshen muhtarin azhar sannan kuma muhtarin la'asar ya shigo to kana da dama wannan lokacin kai azhar kuma kai la'asar ga wadanda suka ce ishtirakin yana haduwa a ƙarshen muhtarin azhar su kuma wadanda suka ce a'a haduwan nasu a farkon muhtari ne na la'asar to idan inuwa ka ta kai tsayin ka kuma wani abu ya dan karu an gane kina inuwa yanzu ta dara ka tsayi karuwan kuma kadan ne ne haka yawa to in kai azhar a wannan lokaci tayi kamar yadda in kai la'asar kuma tayi to wannan ne rikici ne na malamin fiqhu rikici ne saboda haduwar tasu eh to amma dai wancan kauli na farko shine yafi eh yawa ta shigo cikin azhar eh ta shigo cikin azhar saboda haka da zaka yi la'asar ka duba kaga ino ka ta kai azhar kai bayan ka gama sai ka duba kaga ino ka ta kai tsayin ka kawai sai kai la'asar
na'am
ya akwai ba sai ka jira ba eh 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 to wannan wannan jam'u suri kenan wannan ai kauli yana da rauni eh tunda shi jam'i dama an halatta shi ne saboda rukhsa eh saboda haka da zaka dauko la'asar kai ta farkon muhtarin azhar yayi amma cewa sai ka jinkirta azhar ta kai karshe dab da shigowar muhtarin la'asar sannan sai kai jami'i shi suke kira da jam'u suri to wannan malamai da dama sun raunana shi cewa bai zo a sunna ba fahimta ce to su malaman fiqh yawa rukhsa to duk abin da an ka ce rukhsa kuma kaga bai gabata a sabu wahala a ciki ba ko tsadani eh to wannan shine to saboda haka malamai suka ce in mutun yayi sallar azhar a darurinta to yayi zunubi amma ada'i yayi ba qada'i ba haka in mutun yayi la'asar a darurinta to shi ma yayi zunubi zai istighfari amma ada'i yayi ba ran koye ba inda zai zama ranko suruka gaba ɗaya sai rana ta fadi wal mukhtaru lil magharibi to sai lokaci za abin zabi ga magariba shine qadru ma tusalla fihi ba'da shurutiha to ita magariba sun ce mukhtarin ta bai da tsawo sosai saboda haka mukhtarin magariba yana farawa daga zaran rana ta fadi wannan kololon na rana yana bacewa to mukhtarin magariba ya shigo to zai ci gaba da tafiya har lokacin da za a kaddare yin ita magariba din shine raka'a uku ne ko yawwa tare da cire mintunan sharuddanta abin da ya shafi tsalki da wanka da sa sutura da fuskanta alƙibla an gane yawwa sai an cire nasu mintuna da min yawwa da mintunan kuma yin raka'a uku to wannan duk cikin mahutari ne na me magariba kenan in rana ta fadi idan mun ce misali haduwar sharadinta na tun daga kai wanka kai alwala ka sa sutura ka fuskanci alƙibla da kuma yin raka'a uku in kila zai ɗau minti 15 ko 20 to kana da dama in magariba ta fadi ka bada minti 15 din ko 20 din sannan ka yi ta kuma in ka yi ta ta yi in ka yi ta ta yi ba wai da zarar rana ta fadi dole sai ka yi sallar magariba ba a ana iya ƙari an gane yawwa amma kuma da zaran wannan lokacin ya wuce to mukhtarinta kuma ya ƙare ita mukhtarinta bai da yawa an fahimta yawwa kawai a sharuwa in ana azumi saboda dare ya riga ya shigo rana na faduwa dare ya shigo tana fitowa dare ya wuce shi bai da wannan azumi bai da wannan amma ita sallah ita take da waɗanga abubuwa amfanin wannan kuma kada a ce mutum don bai yi sallah ba din farkon faɗo wata a kalli kamar yana da zunubi da sauransu to wal mukhtaru lil isha'i to darurinta yana kamawa daga kammaluwar sharuddanta da kuma yinta in kila minti 15 suna isa a yi su gaba ɗaya ko 20 to mintunan nan bayan faduwarta to mintunan nan na ƙarewa shikenan da rurin magariba ya shigo za a faɗi inda zai haɗu da na isha'i wal mukhtaru lil isha'i lokaci abin zabi ga sallar isha'i min magibi shafaqi shine daga boyewar shafaqi shine wata humra wani ja da kake gani in rana ta fadi a yamma to shi ake kira ash-shafaqu to duk lokacin da ka duba yamma ka ga ba ka ganin sa ya bace to isha'i ta shigo mukhtarinta kuma ya fara to mukhtarin nata yana tukewa ila sulusil layli al-awwali har zuwa sulusin dare na farko a kasa dare kashi uku daga faduwar rana zuwa fitowar alfijiri ko awa nawa ya baka sai ka kasa su kashi uku to in kashin farko ya kare to shikenan mukhtarin isha'i ya kare kenan as-sulusu sani da as-salis to duk daruri ne na isha'i duk daruri ne na ita sallar isha'i bisa ga wani kauli kenan da akwai maganganu guda uku to wannan shine na farko da bala ya kawo wasu kuma suka ce a mukhtarin ta yana tukewa ila nisfil layli har zuwa a kasa dare kashi biyu an gane daga faduwar rana zuwa rabin dare ko awa nawa ya baka to zuwa nan mukhtarin isha'i ya kare kenan kana da damar kai isha'i
tun daga lokacin da ashabaku din ya boye har zuwa akai rabin dare. Awa nawa ne rabin dare? Karfe nawa? Zaka fara daga karfe nawa rana ke faduwa? Eh? To sai ka duba nawa alfijir ke fitowa. To awoyin su zaka raba bi. Ya awa goma ko sun ga kama
shida da hansun zuwa gaddan hansun.
To in mun ce shida bakwai takwas tara ko goma sha ɗaya yawa. To dun motari ne na isha'i. To dun motari ne na isha'i. Kenan da rurinta yana kamawa daga sha ɗaya abin da ya gangara bisa ga wannan ƙauye. Wasu kuma malamai suka ce a'a kamar Abdullahi ibn Wahab ɗalibin al-Imam Malik ya ce muktarin sallar isha'i yana farawa daga ɓoyewar shafaki ila tulu'il fajr. Shi a fahimtarsa isha'i ba ta da daruri. An gane? Ba ta da daruri. Muktari kawai gare ta. A ra'ayinsa kenan. Saboda haka shi a ra'ayinsa to har ƙarfe uku na dare duk daidai ne kai isha'i. Ba kai laifi ba. Abdullahi bin Wahabin kenan. Amma alfujir na fitowa to shi kenan. Lokacinta ya abun nan ya wuce. To shi fahimtarsa kenan. To wannan shi ne ƙauluka guda uku amma kaga malam guda ya kawo. Wa daruriyuhuma. To lokacinsu na daruri ita magariba da isha'i. To yana ƙarewa ne ila tulu'i al-fajr bisa ga ƙaulin da ya ambata kenan. Tunda ita magariba darurinta na ƙarewa bayan kammala ta da tare da haduwar sharuɗanta ko? Yawwa. Yawwa. To ka gani daga nan abin nan ɗinta ita ba sai shafaki ya ɓoye ba. Ita magariba darurinta ka kama a wancan tazaran ko mintunan da lokacin da aka ambata yana ƙarewa to darurin magariba ya kama. To amma zai ci gaba da miƙewa yana tafiya yana tafiya har ya haɗu da na isha'i. In mun ɗauka cewa yana farawa ne daga ƙarshen as-sulusul awwal ko kuma rabin dare. To suna tafiya na garurinsu har ya kai zuwa ɓullowar alfijir. Kenan da magariba da isha'i to lokacinsu bai fita sai alfijir ya yi mi. Ya fito. Wal muktaru lis-subhi zababin lokaci ga sallar as-subha min al-fajr daga ɓullowar alfijir ila al-isfari zuwa bayyana haske al-a'la ga wata riwaya al-bayyin ko wata nuskha ne kasance ta littafi al-akhdari al-bayyin. To har zuwa bayyana haske mai ɗaukaka mai ɗaukakowa ko kuma mai bayyana. To duk wannan lokacin muhtari ne na mi na asubahin. To daga haske ya fara ɗaukowa sama shine lokacin da kake iya gane abu da kishiyarsa. To daga lokacin da haske yake iya baka wannan dama to shikenan. Da zaka ga wani na tafiya a gaba gare ka da ɗan nisa haka zaka iya gane namiji ne ko mace. In ma ka san shi zaka iya gane shi. Wa daruriyuhu lokacin darurin azhar asuba to yana tafiya ne daga wannan bayyana hasken ila tulu'ish shamsi har zuwa ɓullowar rana. Har zuwa ɓullowar rana. To shi Abdullahi ibn Wahabin shi ma anan ya saba ya zo da wata fahimta. Ya ce muhtarin asuba yana farawa ne daga ɓullowar alfijir zuwa huduwar rana. Anan shi ma ya ce asuba ba ta da daruri. Saboda haka shi a wurin shi in dai rana bata fito ba to in kai asuba sunanta asuba di yadda haske ku ya bayyana in dai baga ga rana ya fito ba eh to wannan shine to wannan sune dai lokutan sallah a takaice dan zamu kwana saboda lokaci na ga lokaci ya tafi sosai kore bara mu karasa tunda akwai fasili wal qada'u fil jami'i to ranko yana tabbata fil jami'i a cikin dukkanin sallolin da aka ambata ma wara azalika abinda ya fita daga wajen daruri zalika din na ismul ishara yana komawa ga daruri ba a cewa mutun ya ranka sallah sai in an fita daga daruri waman akhara salata wanda ya jinkirta sallah hatta kharaja waqtu har sai da lokacin ta ya fita da gangan yana nufin lokacin muhtari fa an gani to shine fa alaihi zambun yana da zunubi azimin mai girma wasu kuma malamai suka ce yana nufin lokaci na daruri wanda jinkirta sallah har darurin ta ya fita to mu a malikiya ba ma cewa ya kafurta sai dai za a ce yana da zunubi mai girma idan ya zan darurin ya fita to akwai dai sabani wajen malamai me yake nufi da man akhara salata hatta kharaja waqtuha waqtuha din shi yana nufin al-mukhtari ko yana nufin ad-daruri ko yana nufin su duka gaba daya eh na'am
an jinkirin da muka yi daji muna cikin aiki sai mu dan rike zuwa mun sallah
mare laifi inda ba a fita mukhtari ba ba laifi bane amma an shigo ga daruri to wannan laifi ne aiki ba uzuri bane da za a jinkirta sallah a shiga darurinta illa an yakuna nasiyan sai dai in mantawa yayi auna iman ko kuma bacci yayi wala tusalla nafilatun ba a sallan nafila ba'da salati subhi to kaga in ya manta ko bacci yayi wannan ba ya da zunubi ba a sallan nafila bayan sallar asubahi ila irtifa'i shamsi sai lokacin da rana ta dago to sannan ne zaka iya samun daman yin nafila wa ba'da salatil asri haka ba a nafila bayan la'asar ila salatil magharibi sai zuwa an yi sallan magariba a malikiya ba nafila gabanin magariba sai in an yi magariba to sannan kai nafila basu yi aiki da hadisin da yace sallu qablal magharibi ba basu yi aiki da shi ba wa ba'da tulu'il fajri haka ba nafila bayan bulluwa alfijir illa alwurda li na'imin anhu sai dai ga wanda ya saba yin wata sallah ko wane yi dare to ranan sai bacci ya kwashe shi bai samu tashi yayi ba ya samu duk dare akwai wani abu da yake yi na sallah wanda kullun yana yi to shine ma'anar wuridi abinda kalli zinta kana yi to ko da ya tashi alfijir din ya bullo to wannan zai iya rama wannan wuridin ba laifi wa inda julusi imamul juma'ati haka ba a nafila lokacin da liman ya hau minbari alal minbari ya zauna kan minbari to wannan wasu suka ce ana magana ne ga wanda yake cikin masallaci yana zaune tun kamin liman ya shigo bai tashi nafila ba sai da ya ji liman yana batun fara hudu ba to wannan ba daidai bane saboda sauraron hudu bai yafi nafilar da zai saboda sauraron liman wajibi ne nafilar da zai kuma nafila ce musahabbi ce amma wanda ya shigo to shi nasu ya nuna yayi ko da ya samu liman kan membari zai iya yi na'am
duk
a duk kuskure ne. Ai hukunci yana farawa daga hawan liman membari. Ba wai maganar sa ba. Da zarar liman ya hawo membari to hukuncin hudu ba ya riga ya kama. Sawa'un Hausa yayi, Larabci yayi, Turanci yayi, komi yayi. Hawan membarin sa shine hukunci. To yana hawa a daina surutu, a daina wa'azi, a daina nafila, a daina karatun komai a daina. A saurari abin da zai faɗa. Duk bayanin da zai yi nan sunan sa hudu ba. Da ko da irin yare yayi. Shi yasa aka ji ya ce inda julusi imamil khutba alal minbari lokacin da ya hau ya zauna tunda dama in ya shigo ya kan dan zauna ko to da yayi wannan zaman shikenan hukunci ya abin nan ya fara ba a magana ba a nafila ba a komai sai ya sauko to in ya sauko kamin a tada sallah kana iya magana haka in ya shigo masallacin bai hawo minbari ba kana iya magana amma da ya hawo minbari to kuma shikenan
kuma lokacin da akwai wanda yawan ka shigowa ya fuso an kutuba kana ya hawo minbari
kamar ya
in ya shigo zai fara fuso an kutuba to ba sai minbari zai fuso an kutuba
ba to wannan wa'azi na yi bai da hukuncin hudu ba tunda bai hawo minbari ba bai da bambanci da firi hudu ba bai da bambanci shiguwansa masallaci bai da wani hukunci hawansa minbari shike da hukunci to shine kila suke kauce amma da Hausan da wani aidu hudu ba ce ai duk sunanta hudu ba ai an gane yawa tunda abinda Larabci ya kunsa shine kake bayani da Hausa duk da dai wasu zaka ga gaskiya ba fassara suke ba saboda zaka ga abinda zasu fada da Hausa daban kuma Larabcin da zasu karanta in kai kana jin Larabci sai ka ga bai da alaka da Hausar da sun kai fassara hudu ba abinda kan rubuto an gane kai bayanin fassarar sa hadisan da ka rubuta ka faɗi ma'anarsu ayoyin da ka rubuta ka faɗi ma'anarsu wasu manganu da ka rubuta na malamai ka faɗi ma'anarsu ba ka zo kawai abinda huduba ta kunsa ka ce ai yau sakon huduban mu yana magana akan tuba da istighfari ga Allah amma ayoyin da ka kawo kuma ba ka yi bayanin su to wannan ba fassarar huduba bane shi ma sai an gyara wannan kanun labarai kake bayani to fassara hudu ba hakikanin abin da ka rubuta kai bayanin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaza kamar yadda yazo a Bukhari ko Muslim haka a cikin Alkur'ani Allah yace kaza kar ayi kaza kar ayi wannan shine fassara hudu ba kana bayanin abin da ka rubuta to amma wani sai kaga yayi rubutu sai kaga ya koma yana magana akan siyasa kuma siyasan nan bata cikin takardarsa ko yaje yana wa wani raddi wanda wannan raddin bai cikin takardarsa in ma bai rubuto ba Larabcin da yake in kana jin Larabci sai ka ji to kaga nan ya zama hudu ba biyu kenan wannan sakon da yake isarwa sunan sa hudu ba mai zaman kansa ba fassara hudu ba Larabcin da ya karanta hudu ba sunan sa hudu ba to kaga a Larabci in yayi biyu da yazo yin ta Larabci yadda wasu ke yi bayan sun yi bayani da Hausa sannan sai su hawo minbari su yi Larabci can kuma sai su zauna to kaga hudu ba uku yake kenan a ga zo da bid'a to in ka hawo minbari ba cewa za ka yi hudu ba ta kunshi kaza ba in dai fassara za ka yi a ayoyin da kan rubuto su ne za ka faɗi ma'anarsu da Hausan ko da Turancin da hadisan to wannan shi ne fassara Allah ya ba mu ikon gyara alaikum assalam
nan batun hana nafila bayan su bayan da lokacin limani
ga masu ranka ga dan fajiri kai tsaye bayan idan da sallar subahi kuma masu yin nafila in limanna hudu ba da hujjar cewa lokacin da wani sahabi ya shigo annabi na hudu ba sai ya ce mai tashi yayi nafila rak'ai
ito shi mai raka'atul fajiri inda ma duk bayan alfajir kullun yana yin ta to shi zai iya rama amma in sai ya ga rama yake yi to malamai sun ce ba sai ya rama ba tunda bai dauke ta da muhimmanci ba bata zama wuri gare shi ba ka gani to shi kuma wanda yake cikin masallaci liman yazo ya tashi zai yi nafila sai kafa hujja da wancan hadisi annabi ya ce mai ya tashi to kai liman ya ce maka tashi kai nafila annabi ba shi izini ko ba haka ba wannan hukunci ne muayyani la qiyasa alaihi sai in liman ya kalle kai ya ce wane ya tashi kai nafila to wannan ya halatta saboda mi yasa annabi bai ce sauran waɗanda azumi su tashi su yi nafila ba sai ya ware shi kadai to sai malamai suka ce wannan hukunci ne da ya shafe shi ba a kiyasi a kasa sai ga wanda ke da irin wannan matsala misali ya shigo ya zauna an gane kuma liman ya bashi dama amma kai in baka yi ba kuma har liman ya hau minbari kuma bai baka dama ba to baka da izinin ka tashi kai nafila sai dai ka saurare shi
wannan ko da waje nake ina dan kuta da ninja
eh waje kamar ai da masallaci ya cika baranda ta shiga hukuncin masallaci in baranda ta shiga ta cika to haraban masallaci na waje shi ma hukunci ne hukuncin masallaci da kai da wanda a can gaban liman da hukuncin ku guda can cikin ƙwaren masallacin dab da minbari to da kai da shi da hukuncin ku daya amma in ka shigo masallaci bai cika ba to nan ba masallaci bane sai in ka shiga zaka iya tashi kai nafilarka in kuma ya cika ya dauki hukuncin masallaci to ba zaka yi nafila ba a in ka zo to nafilar me zaka yi tunda bai dauki hukuncin masallaci ba kuma dama tahiyatul masjid ce zaka yi to kuma ta kuma tahiyatul masjid sai ga wanda ya shiga masallaci yanzu da ka shigo baranda masallaci bai cika ba nan baranda yanzu ba masallaci ba ce zama zaka yi ka ci gaba da wasu azkaru da sauransu saboda ba masallaci ba ne nan in so kake kai to shiga ƙwariyar in bai cika ba amma in ya cika to shi kenan ya ɗauki hukuncin masallaci sai kai tahiyatul masjid sai ka zauna Allah ya sa mu dace to wa ba'da al-jumu'ati hatta ya kharuja min al-masjid haka in an yi juma'a mutum ba zai wata nafila ba sai in ya fita daga masallacin ya koma wani masallaci ko ya dawo gidansa to wannan zai iya yin wata nafila Allahu a'lam sai mu kwana anan ya zamo gabar tashi faslun fi shurutis sala Allah ya ba mu ikon ganewa kurakurai ne sun muna yawa alaikum assalam wa rahmatullah ta Allah ya kai shi lafiya shi ma dai wannan insha Allah gobe za mu rufe sai bayan sallah sai a ci gaba to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh